A shirin mu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su a wannan mako ma muna nan dauke da wata shahararriyar yar jarida wacce ta gajiya take maganin yau.
Kuna tare da Amina Dogon Yaro, ma'aikaciya a Nigerian Television Authority ta Dutse.
Kice yau dara ce za ta shiga.
Insha Allah.
Ba mu labarin ki a takaice.
Ni an haife ni a Kano. A asibitin Nasarawa a fage iyayena suka fara zama kafin su tashi su koma Jos sannan su koma Kaduna inda muka mai da shi permanent family home amma usulmu mutanen Jigawani
ku yan Jigawani
mu yan Jigawani
to me aka yi fara aikin jarida
gaskiya tsakani da Allah aikin jarida ma daga baya nayi shi aikin da na fara yi shine na fara na yi NYSE na a banki na samu employment a banki zan tafi sai mafiya ta ce in dawo ga traveling agency family business in ajiye wannan in zo in kama to mu muna wa iyaye biyayya sai na ajiye wannan officer 12 din sai na zo na kama agency to ina aiki a agency kuma sai aure yazo to da ne aure
shekara nawa
ai ana magana yanzu wajen kusan shekara 28 kusan shekara 28 mai gida yace to shi aiki a bari amma duk wani kasuwanci ya amince to shikenan sai aka tafi haka daga baya kuma dai sai aka ga kai a'a ba zai yiwu ba sai aka koma bakin aiki
sai aka dawo aikin
insha Allah
to dama a makaranta aikin karatun aikin banki kika karanta
a makaranta abinda na karanta lawyer na so na karanta to shi ma dai mafiya ta ce a'a ba zan yi nisa da gida ba ita ba ta yadda ba in je ko ABU nan in je in nemi Kaduna Polytechnic ko business administration in karanta
to business admin kenan
business admin na karanta harkar kasuwanci insha Allah
to da aka fara aiki
da aka fara aiki da muka zo muka zauna a wurin meeting muna meeting da manager din mu sai kowa ya faɗa abin da yake ne ce wasu aini ga abin da na karanta sai ya kamo mun sunan wani shahararren ma'aikaci a NTA din wanda yake headquarter ya ma retire sai ya ce ai wane ma kaza ya karanta amma kuma ya zo ya yi perfecting ya ce in dai zaka mai da hankali akan aiki zaka koyi aiki kuma haka din aka yi
to da kika fara kin so sana'ar kenan
gaskiya alhamdulillah sai naga cewa I was abinda ake kira artistically inclined na iya in shirya abu na san yanda zan tsara shi in fa dai na mai wa mama abokanan aiki na dan musun nisa
a bangaren programs ke ko
a programs nake
masha Allah to ne irin shirye ake shiryawa
gaskiya na yi da nazo suka fara koya min a hankali sai na karbi wani program da ake kiransa in baku na mata sai na fara yi da aka baya sai aka bani na girki wanda muke kiransa akushin mu to da aka zo aka bude NTA Hausa ma sai aka tura stations aka ce ana son contributions aka ce tsakanin Kano Katsina Dutse da Kaduna mu bayar mu hudu sai aka dauka aka hada da nawa sai aka bayar da aka kai duka uku na an dawo da su an ce a gyara nawa ne kada aka rika dora shi on air haka din
sai na mutum matsala a harkar aiki tunda dai jarida na tattare da kalubale ga mace
eh to gaskiya ni a lokacin da naje abin ya fara gyaruwa yanda ake tunanin sa ba haka bane kuma dama ka riga ka matsalar shine mace ta shiga tana da dan yarinta to lokacin akwai kuruciwa da rawan kai zaka yi ɗan abubuwa da zasu zo su dame ka daga baya to mu da hankalin mu muka je kuma saboda haka an samu tarbiyya mai kyau ga addini an kiyaye in fact ma tsoron mutum ake yi
kenan ke duk wannan matsalolin da ake samu na kana aikin jarida da wasu irin kallo da ake wa mata biki fuskanta
gaskiya da sauki saboda na nuna aiki na zo yi kuma ina aiki na da kyau
to ina ke son kiga kanki dan kankanin lokaci a wannan sana'a ta ki
gaskiya ni alhamdulillah saboda zan iya cewa na fara rayuwa da dan wuri shekara 15 da wata 5 ne auren faru kuma bana bakin cikin wannan nayi karatu na haihu alhamdulillah akwai rufin asiri shi yasa bani da wani buri can mai tsawo face in gama da duniya lafiya in tada ubangiji na cikin halin kwanciyar hankali
a bangaren aiki ai wannan
aikin ma shine idan kana so a wannan aiki zaka iya zuwa ko ina ke ma kina cikin shi kana iya barin station ɗinka kana iya zuwa national kana iya zuwa ƙasar waje amma gaskiya bana burin wannan dan ni ina ganin a inda nake kamar inda na gaya miki alhamdulillah an gode Allah
to madalla anta Amina Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.